أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا وما صار من قصدنا نساء إن مقصلا ما إن تأدين مسلم تيرتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من ساكدا واتيك بدا وننكراتو na fassarar littafin diwanin Maulana Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, wanda muna nan a cikin diwani na biyu mai suna ikisiru sa'adati fi madahi sayyidi sa'adati sallallahu alaihi wasallama, wanda ayawa zamu tashi a harful ghaini, harafi na ghainun, wanda Sheikh radiyallahu anhu yake cewa khalili ya'ris inda qahwati rabigi tabitu tura'in najima min kulli bazigi. Yace khaliliya ya kai masoyina aris karuruma, ma'ana ka dan tsaya ka kwana, inda qahwati rabigi nangun qahwati rabigi tabitu ka kwana tura'in najma kana kiyun tauraro min kulli bazigi daga dukkan mai huduwa da haske. Wato yace khaliliya kai masoyina, yana nan yana son ya muna magana akan idan zaka je Madina kinan ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to in ka zo ka tsaya anan rabiga ka kwana anan kai shiri wanda zaka shiga zuwa garin Madina kenan, kamar yadda zai ambata mana abitukan gaba. Wanda mun sani shi nan da yace khaliliya kai masoyina aris karuruma, ko shi ne ka caruruma, misali dan kwanta dan yi bacci haka a huta, ko kuma a huta haka ka tsaya ka kwanta ka huta inda qahwati rabiga, kuma ka tsaya ka kwana inda qahwati rabiga nan gun qahwati rabiga, wato rabiga wanda in ba manci ba ko da cikin abin da ya shafi aikin hajji ma an bace kalmar rabiq nan ko musamman a cikin Ibnu Ashir ko yana magana cewa mutun ya tsaya wajen ya tsaya yayi tsafta yayi wanka, ko mun shi mun an bace rabiq dai sunan wuri ne dai kusa ga ainihin ita Madina din. To nan shi shewa yana son ya gwada mana kamin a shiga garin Madina, to tun daga nan mutun ya shiri ya san ko zai shiga babban wuri, zai shiga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake, to saboda haka ayi shiri. To shi ne ce ka tsaya nan tabitu ka kwana tura'in najma kana kiwon tauraro, kaga ai hanka ce kana kiwon tauraro, ai kaga kenan ba magana bacci kenan ko, saboda shauki da murna gobe zaka shiga a garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to shi ne ka nufin ka kwana kana kiwon tauraro, kaga ka kwana kana lissafin su kenan ko, har safiya ta waye baka yi kwana ba saboda watan shauki da murna zaka je ka ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ne ma'anar tabitu din ka kwana tura'in najma kana kiwon tauraro min kulli baziki daga dukkan masu hudu wadanda da haske. Wasir yawmahu fa inta billaka qubbatun duwayna sama tuzili bi nuril bawazigi, wace wasir yawmahu ka tafi a yinin shi, wa ma'ana in safiya ta waye kenan, to ka tashi ka tafi a wannan yinin bayan ka kwana rabiq din nan ne, to shine ce wasir sai ka tafi yawmahu yinin shi wannan tafiyar da zaka yi ɗan wani shekare kenan. Don haka in ka zo fa inta billaka qubbatun, idan qubban nan tabbayyana gare ka ko qubban nan kore sama watan nan ko qubban nan dakin Aisha radiyallahu anha wannan qubba din, to shine ka nufin lokacin da wannan kubba ta bayyana gare ka, ma'ana sanda ka hange ta lokacin da ka tashi da safi din ka baro rabiq din kenan rabiga, to lokacin da wannan kubba kaga ka hange ta na inda rawdar manzala kenan wannan kubba ta rawdar manzala sanaba, to shine ka cewa fa inta billaka kubbatun, idan wannan kubba ta bayyana gare ka duwayna sama wadda bata kai sama ba, ma'ana nisan ta bata danga dake sama ba, ko shi shewa radiyallahu anhu saboda a inda manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake, to shi a wuri ne wannan hukuba ta fi komai daukaka, an fahimta yawa, amma dai bata dangane sama ba, shine duwayna sama amma wadda bata dangane ta kai sama ba. Eh, ba wai yana nufi misali ga nan a zahiri ga irin kai mai kallo tsawon ta ya tahiya 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 kusa dangane ki sama din, ba shi yake nufi ba, shi dai a waje ne wajen tsawon darajar ta, to shine yake magana a wurin, shine duwayna sama wanda yake bata ida kaiwa sama ba, wannan kubban nan da annan to da ka hange ta wanda ita wannan kubba dinan tuziri tana wulakantarwa bi nuril bawazigi da hasken dukkan mai huduwa da haske, wanda wani mai huduwa da haske, to wannan kubba da ta fishi haske tun da dai wato inda rawdul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take, to shi Shehu radiyallahu anhu shine yake magana cewa to wannan wuri yafi ko ina haske duk wani mai guduwa wani taurari ne ko wata rana ce ko ko wata ne duka to manzo sallama haske ne yafi su ko to shine yake nufin tuziwar da ka walakantawa bi nuril bawazigi da hasken nan na abuwa masu guduwa to da ka hangi wannan kubba sai yace to salli ala khairil anami muhammadin fayulqa alayka alhaqu min kulli damigi yace to tusalli da ka hangi wannan kubba to tusalli sai kai salati ala khairil anami bisa gafiyayyen talakai muhammadin shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai kai mishi salati sallallahu alaihi wasallam to shine yace to in kai ma annabi salati lokacin da ka hangi wannan kubba to fayulqa alayka alhaqu za a jefo gaskiya gare ka min kulli damigi daga dukkan mai rugurguza ƙarya saboda haka Allah zai sa maka haske a cikin zuciyarka watan shine son manzo sallama da kuma watan a shauƙin soyayya sai to wannan haske na son manzo sallama ai mai rugurguza ƙarya ne ko to shine ma na fayr ka alaikal haqu sai a jefo gaskiya gare ka min kulli damigi mai rugurguza daga mai rugurguza dukkan ƙarya wato shine duk wani hijabi sai a yayi maka kenan yawwa ka gani shine saboda haka ko wannan kalmar ne da yake cewa bal naqazifu bil haqqi alal batili fayadmaguhu fa iza huwa zahiqun to kaga ni fa laqa alaka alhaqu min kulli damigi sai a jefo maka gaskiya daga mai rugurguza dukkan ƙarya litanzil anil akwari wamshi takarruma wamar rikhudaydan bir rubu'i wa baligi to sai ya ce kuma to lokacin da ka hangi wannan kubba kai salati to a wannan lokacin kuma in ka zo sai ya ce litanzil to sai ka sauka anil akwari daga barin sirdinka mana wai ka jido da sama abin hawanka in kana saman raƙumi ne ko doki to jido da bisa gare shi wamshi ka tafi ƙasa takarruma saboda girmamawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam don haka kar ka zo ka ce zaka tafi ka taka bisa ga wannan abin hawan da ka kenan in mota ce ma ka jide kenan ko to shine litan sai ka sauka anil akwari daga sirdudduka sirdi ne ko yawa to shine ka sauka da jam'i ne na sirdi akwar to shine ka sauka daga bisa sirdinka wamshi ka tafi da ƙasa da ma'ana da kafar ka kenan takarruma saboda girmamawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasa haka al-imam malik radiyallahu anhu yake ko baya hawan dabba a cikin garin madina saboda ladabi saboda manzo sallama bai taka tuntun da manzo sallama a ya taka wannan ƙasa ta garin makka ta garin madina to don haka shi kuma imam malik bai hawan dabba bisa gari saboda ladabi shi ma sai da ya taka da kafar shi radiyallahu anhu a garin madina kenan to shi yasa bai hawan dabba a cikin garin madina shi sannan yace bayan ka haka wamar rikhudaydan ka turmuza kuncin ka fir rubu'i a cikin gidajen Madina wa baligi ka kai matuƙa wajen turmuza hancin naka din don ka samu ka taba inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka da kafar shi Allahu akbar wa arrij ala birai arisin wa rumatin fatashfi galilan nafsi min kulli sa'iqi yace wa arrij ka dan karkata kuma ala birai arisin bisa ala birai bisa gari joyen nan guda biyu arisin bi'ru arisin wa rumatin da kuma bi'ru rumatin fatashfi sai a warkar da kai galilan nafsi kishiri wannan ta rayuwa min kulli sa'iqi daga dukkan ruwa masu daɗin sha wato nan yace wa adda jika karkato ala birai gari joyen nan guda biyu sune arisin bi'ru arisin wanda rijin nan ta aris ita ce wanda muka yi magana ina jin ko a tarihin sayyidina Usman ne da muka yi amma dai cikin su dai da muka yi ina tunanin shi din ne a lokacin na kawo hadisin nan na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo a wani kamar a ce wani abun nan ne kango haka wanda akwai rijiya ciki wanda yazo ya zauna cikin zura kafa shi ma a ciki yana nan a cikin sahihul bukhari dai wanda Abu Musa al-Ash'ari yazo ya tare kofa ce shi tsaron kofa ya ba mai shigowa sai da izini to duk wanda ya shigo sallama sai ya ta ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam to ana sallama to manzo Allah sai ya ce mai ci ya shigo dan na farko wanda ya sallama sai da na Abubakar ne sai manzo Allah ya zo ya ga manzo Allah ana sallama ya ce ci ya wuce ki kuma kamar albishir an bashi aljanna yana buda sai ka sai da na Abubakar ne can wani ya tawo shi ma yanne mai izini shi ma ya gaya manzo Allah sallama shi ma sake cewa ce mai ya shigo kuma ka gaya mai an bashi kamar albishir da aljanna yana buda sai ga sayyidina Umar can shi ma sai ga sayyidina Uthman shi ma yazo yana da mai izini shi ma sai ya ce ko wani ne ka gaya mai an bashi aljanna amma ala balwa tusibuhu bisa ga bayan wata musibar za ta same shi daga baya shine ta wannan kisan da za a yi mashi ya shahada to wannan shine wannan bi irali sai to ita ce wanda manzo sallama yazo ya zauna bisa ga yace zura kaguni a ciki haka yana zaune a bakin ta din kuma ita ce wanda an sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da zobi ko wanda wannan zobin da yake da shi ya bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya dawo hannun sayyidina Abubakar bayan sayyidina Abubakar kuma ya dawo hannun sayyidina Umar to bayan sayyidina Umar kuma sai ya dawo hannun sayyidina Uthman to a lokacin haliban sayyidina Uthman ne sai wannan zobin ya kuce wata rana shi ma ya zo inda rijiyar sai kurmun nan zobin ya kuce ya fada cikin wannan rijiyar wanda akai kwana uku ana yasar rijiyar nan don a gane ke zo bin ina ba gane shi ba shikenan to wannan shine wannan rijiyar to ita ce bi'ru hadisin din to shine shehu radiyallahu anhu yake cewa watan ka tsaya bisa ga wannan bi'ru hadisin din nan zaka ga ana rubuta arishin ko amma dai arisin yake eh alabire arisin ba bi'ru arishin take bi'ru arisin ina jin la'alla da kuskuren dabi ne masu rubuta ko ya abin yake sannan wa rumatin da kuma bi'ru ruma wanda an sani bi'ru ruma din ita ce wanda sayyidina usman ibn affan radiyallahu anhu kun ya saye ta daga hannun wani bayhudi da tsada saboda shi bayhudi yana tsanantawa ga masu iban ruwa wurin musulmi to sayyidina usman ya saye mai tsada wanda ba rigi yabbi ya ce to kowa ce ka bar iban ruwa wurin to shine har karshe manzo sallama yake cewa manista rabi'ir rumati bi'ir rumata falahul jannata duk wanda ya sayi wannan bi'ir ruma din nan to aljanna za ta fata gare shi shi ma da wannan ma ambace shi ko wata ruwa yake cewa man hafara bi'ir ruma falahul janna yana na sayi Bukhari shi kuma to shine da yake cewa rumatin din to sai yace in ka zo nan to wai kamin don nan hin hankula duk kamin a shiga garin Madina kenan ma to shine yace to ka karkato zuwa ga wannan bi'irai rijiyoyin nan guda biyu arisin bi'iru arisin wa rumatin da kuma bi'ir ruma don haka fatish fi sai a warkar da kai galilan nafsi daga kishirwan nan ta rayuwa min kulli sa'igi daga dukkan watan ruwa masu dadin sha wanda zaka sha ma'ana ka waraka saboda rijiyoyin suna da alaka da manzo Allah ko sallallahu alaihi wasallam wa shim sakharatan marsa'a fi janbi hamzatin fatuksa idza ma ji'ita ha kullu sa'igi yace wa shim yace ka sha'i sakharatan marsa'a watan shine a ko ka ce ka sunbanci sakharatan watan dutsin nan marsa'a mai santsi fi janbi hamzatin wanda a wajen gefin sayyidina hamza wato shine kenan ka zo ka ziyarci yana nufin ka zo ka ziyarci nan ko sayyidina hamza kenan shine wa shim watan ka sha'i sakharatan dutsin nan marsa'a mai santsi din nan fi jan bi hamzata wanda yake kusa ga sayyidina hamza radiyallahu anhu don haka fatu kusa sai a sutar da kai watan kulla sai bigi dukkan sutura mai cikakka saka idan ma ji ita idan ka zo ma wannan wurin to saboda haka zo na wurin shi ma kai ziyara sannan sai yace tara haramal hadil amin wa nuruhu yuri ka riyadul khuld fi ayni faligi yace to in haka ita faru ce to daga nan kuma tara haramal hadi yace zaka ga haramin nan na annabi mazalla mai shirye wadannan al amina min tacin Allah zaka ga wannan harami nashi wa nuruhu hasken shi yurika zai nuna maka riyadul khuldi dausayin nan na aljanna fi ayni farigi a cikin ijjar wanda yake watan la fanko wanda ba ta da kwantsa ko wani abu wato wanda ba hijabi gari cikin ko saboda haka zaka ga dausayin zaka ga rawlata aljanna wato shine manzo Allah kinan sallallahu alaihi wasallam rawdan nan ko ma baina baiti wa minbari rawdatu min riyadul jannati haka manzo Allah ya fada to shine ka nufin to wa nuru haske ne yuri ka zai nuna maka riyadul khuldi dausayin nan na aljanna fi ayni farigi ga ijjar watan wanda yake fanko ba kwantsa ga ijjar shi tara marqadal mahid dalal wa hawluhu waziraho min tahti duru'i sawabigi yace to tara zaka ga marqadal mahi wurin makwancin zaka ga marqada makwancin almahid dalal mai shaki bata shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga rawda take nan wa hawluhu a gefe ne kuma waziraho zaka ga waziran shi guda biyu mataimakan shi guda biyu mana sayyidina abubakar da sayyidina umaru min tahti duru'i a karkashin watan riguna as-sawabigi masu cikakkar saka wato shine zaka gansu a tare da manzo sallama ko tunda arda dunnan takin sayyida aisha radiyallahu anha kaga su ma anan suke a inda manzo sallama yake saboda haka shine yake cewa zaka ga wadannan mataimakan nashi min tahti duru'i a karkashin wannan riguna as-sawabigi masu lullube masu cikakkar saka alaihi salatu llahi thumma salamuhu biha ahtami min kulli bagin wa madigi alayhi salatu llahi salatu Allah ta fata gare shi thumma salamu sanna aminci ne bi hada arbaka wannan salati ne ihtami niki watan a niki samun tsari min kulli bagin daga dukan azzalumi wa madigi da mai cin nama wato shine wai ma'ana irin mai giba mai cin nama mutum an yi kaza in dai ma'ana dai irin wadannan mutanen ya kuta da sauran abubuwa dai ma'ana marasa kyawu to shine bi hada ita ne ihtami nake samu nake bi hada albaka wannan salati ihtami wato in samu kariya min kulli bagin daga dukan azzalimi wa madigi da mai cin nama mutane ma al ali wal ashabi ma qala shayyukun khalili ya arris inda qahwati rabigi ma al ali tare da iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal ashabi da sahabbai ma qala shayyukun matukan mai shauki ya fada ya ce khaliliya ya kai bada dai na arrisk karkato in ka watan karuruma inda kahwat rabigi nan mu kahwat rabigi to mata wani ya faɗi haka to Allah kai ma annabi salati harful fa'i harfi kin na fa'un kafani shururil jinni wal insa man nafadu jalbagai wal aswa ibn nuri mustafa sai ce mustafa manzo Allah gun zabi man nafadu jal man nafa wannan wanda ya kore dujal bagai duhun zalunci wal aswa'i da munana abubuwa bin nuri da haske to kafani ya isan man shururul jinni sharruran aljanu wal insi da mutane wato wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun zabi na Allah wanda ya kore dukkan wani duhu da dukkan wani munane munane da hasken da yazo mai da shiya to ni ya isan mani da tan dukkan wani sharri daga miyagun aljanu da miyagun mutane baki daya to ni ya isan mani ba su isa su cutar da ni da komai ba shehu kenan radiyallahu anhu shine yake fadar mustafa manzo Allah abun zabi man nafa wanda ya kore dujal bagai duhun zalunci wal aswa'i da munana abubuwa bin nuri da haske to kafani ya isa man shururul jinni sharra aljanu wal insi da mutane kafani ya makaran makiri na wakaidahum kafadurra wal ba'sa anniya wal jafa yace kafani ya isa man daga makaral makiri na makircin masu makirci wakaidahum da kullu kullin su duniya ya isa man daga gare su ba su iman komai Allah ya mu ya kara kare mu da albarkacin manzon Allah sallama daga sharrin dukkan masu sharri da makicin masu makici don alfaran manzon Allah sallama sannan yace ka fadurra manzon Allah ya isan man daga dukkan cututtuka wal ba'sa'a da tsananci shine kafa sai ka ce kafa anniya ya isa daga gare ni addurra cututtuka wal ba'sa'a da tsananci wal jafa da wauta duk wani abu na ganganci na wauta na jahilci da wauta to duka ni manzo sallama ya isa man daga wadanda suke da irin wannan hali wa alzamani dhikral habibi wa madahu alayhi salatu llahi ma sha da kun khafa wa alzamani to kuma sai lizimta man dhikral habibi ambatun masoyi wa madahu da kuma yabo ne ni shi kadai da aiki na kur alayhi salatu llahi salatu Allah ta tabbata gare shi ma sha da kun khafa matukar mai huduwa ya buya kai ma'ana shine duk sadar da yayi Allah kamar annabi salati ko kaga shi wadi sai kace ya ce duk inda mai huduwa ya hudo to Allah kai ma annabi salati ko haka yake cewa sannan kuma gashi na ya ce kuma duk sadda mai fakuwa ya faku shi ma dai Allah kai ma annabi salati kaga na wai duk sadda wani abu mai haske ya fadi dare yayi to kai ma annabi salati kuma can bayan mun karanto duk sadda wani mai huduwa ya hudo madar da shari'un ko ya ce Allah ya ma annabi salati to kaga ni to shine ma sharikul khafa matukan mai huduwa ya buya rana ce ta fadi ko wata ne ya fadi ko tawarrudi Allah ka tama annabi salati alayhi salatu llahi kal qadri wal hasa wa kar ramli wal awra ima dama muktafa alayhi salatu llahi salatu Allah ya tabbata gare shi kal qadri kamar digugun ruwan sama Allah bar duk adadin digugun ruwan sama da suke saukowa Allah ka annabi salati adadin yawan su shine kal qadri kamar adadin yawan digugun ruwa wal hasa da adadin yawan tsakuwa gaba daya ta duniya wa kar ramli duk adadin yawan rairayi na duniya wal awraqi duk adadin yawan ganyayyakin bishiyoyi na duniya ma da mu kutafa matukar manzo Allah ya dagwama abun bi to Allah ka tama annabi salati kaga wanga salati ne wanda bai da iyaka an ce duk adadin yawan digon ruwan da aka yi kai yanzu garin ku in ba ayin ruwa yanzu suna cana yiwa gari an fahimta garairai yanzu ko na garin ku dai an ka ce fa subhanallah sannan duk adadin ganyayyaki shi ma ko itatuwa na bishiyoyin garin ku dai an ka ce ganyayyakin su fa sannan kuma yace kai ma da mu kutafa matukar manzo Allah yana abu yana abun biya to Allah kai ma annabi salati to kuma ai shi da abun bi har duniya ta kare kaga salati dai Allah ya tawa annabi salati har duniya ta kare kenan Allahu akbar wa kal qadri wal miqdar batnan wa zahiran madad dahr ya man qadali kullu masdafa to sai kuma kara shehu din radiyallahu anhu wa kal qadri kai Allah kai ma annabi salati gurgurdun daraja te wal miqdar da watan gurgurdun miqdar da nashi watan girman daraja na tashi batnan a boye wa zahirin da bayyane Allah ka tama annabi salati madad dahari matukar tsawon zamani ya man kada kullu mustafa ya man kada ya wanda ya jawo kullu mustafa dukkan abin da ya zaba li gare ne wato shine ya ubangiji kenan tunda ai kaga menene abin da Allah madaukakin sarki ya zaba fiye da komai ai annabi Muhammad ko to sai dai ya bashe husun shi ya bashe husun annabi wato shine shi shehu din Allah ya bashi sun annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya bashi dukkan abin zabi kenan in ma kace ba shi din ba misali ko da nan kasa kan dawo duk wani abu kamar yadda faɗa na fa'anil asharara da hawa saqali rijala tuqawu rusidi wal ilmi wal fawzi shi ma kaga sai mutanen kware sai Allah ya kada shi da suwa to kaga duk zai iya dauka ko shine ya man qadal ya wanda ya jawo gari da kullu masdafa dukkan a wanda ya zaba to sai wanda ya zaba sannan ya hada da shi ya to Allah kai ma annabi wannan kamar salati muhammadu abdullahi sayyidu khalqihi وسلم عليه ورحمنا وشرفا محمد أني محمد عبد الله باواني نا الله سيد خلقه وانده يكي شينو شغبان حالتر الله باكي ديا وسلم الله كي واتن أمينشي عليه غريشي ورحمنا الله كي جنك أي غريشي ماناك كاري جنك أي غريشي وشرفا الله كهرت أوكا غريشي هكا أي صلاة الإبراهيم كو الله صل على محمد وارحم محمدا انكم وارحم محمدا كغا وسلم عليه وارحمنا وشرف يوا الله كاي جين كاي كاني ما كقار جين كاي منزا سلاما وشرف كما كقار دوكا منزا الله صلى الله عليه وسلم تجلت له تجلل له الذات العليه ساجدا وعين الاما ودمس مودن ومتحفا يتشي سيكا تشي الذات العليه ذات الله مدوككيا ساجدا تنتا تجلت له تاي تجلي gare shi wanda ko ya tajalli ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta hannun manzo Allah ne ake sanin Allah subhanahu wataala wa ainul ama sannan sai yace sai ka ce sai ka dauko nawa wannan ka ce wa mu'min kuma shi manzo Allah abun ba ainul ama watan wai ma'ana shi an bashi ainul ama watan shine hakikan nan ta ama wa damsu da hakikan nan ta damsu wa mutahafa kuma shi abun tsaraban tawwa ne wato wannan na al'ama din nan ne wato kamar yadda aka sani hadisin nan na Abu Razin ko na Abu Razin da yake cewa ya tambaye manzo sallama aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu to sai ya ce mishi kana fi ama'in ma tahtahu hawa'un wa ma fawqahu hawa'un to shine wannan kana fi ama'in to shine yake nufin wannan hadiran nan ta ama'in nan to manzo Allah an bashi sanin wannan hakika ta ama'in shine wa mu'min an bashi ainul ama watan watan hakikar sanin wannan amadin wa damsu da damsu duk kusan kaman daya ne da amadin nan da damsu din an fahimta wanda ba wanda zai san hakikanin ya suke to shine yake nufin wa ainu mudan wa mudan an bashi aidul ama sanin watan hakikanin ta ama da damsu din nan wa mutahafa kuma sannan an tsaramantar da shi ma an bashi duk wani abu da watan Allah madaukin sarki ya bashi duk wani abu wanda yake watan na girma da daukaka فتممه رب كريم احبه واكمله حسا ومعنا وضعف فتممه سيكاشي رب كريم وبنجي مي كرمشي تو فتممه يا تشيكاشي معناها يا تشيكا منزا الله تشيب منزا الله با اند يكي دا نكاسا احبه كما ياسو منزا الله صلى الله عليه وسلم واكمله يا تشيكا منزا الله صلى الله عليه وسلم حسا واتن ابين فيلي قرارا ومعنا دا ما ابوي دوكا تشيكاكي ني منزا الله صلى الله عليه وسلم با اند يكي دا نكاسا كو ابينن شي كو ابوين شي كو هو الذي تم معناه وسورته كو شيني sannan wada'afa kuma ubangiji ya ƙara lullunka mashi bayan ya cika shi din hissan wa ma'anan kuma wada'afa ya lullunka mashi abuwa Allahu akbar habahu wa ajdahu wa qarraba zatahu li hadratihi al'aliya wa dawa nayyafa habahu ubangiji ya bashi baiwa wa ajdahu ya bashi dai domin kalma habahu ya bashi baiwa wa ajdahu ya mai baiwa ma'ana ya bashi dai baiwa baiwaki da yawa sannan wa qarraba zatahu ya kusantar da zati ne li hadratihi ga halalatai shi Allah madaukakin sarki al'aliya madaukakiya din nan sannan wa ada ya ba manzo sallama baiwa wa nayyafa ya kala kala mashi kuma dai har yanzu saboda haka ya bashi baiwaki wanda da ba adadi kenan dai kuma ya kusantar da shi zuwa ga hadalata Allah subhanahu wataala fa huwa awwalut tauhid awwalu qabilin tajalli zati al-haq iz hadha rafrafa fa huwa shi manzo sallama awwalut tauhid shine farkon tauhidi ko قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين صلى الله عليه وسلم سنه اول قابل كما شيني فركون مي كربر تجلي ذات الحق تجلين ذات الله لنا ولد يك الحق غسكيه دينن زحزها من ذا الله يعني سنتد رفرف رفرف واتو متصين شي ده سامو سي ده رفرف شي ما كوما جيفه من ذا سلمى شي كداي ني واتن ده الله سبحانه وتعالى saboda haka shi manzo Allah sallama shine farkon wanda ya kai wato shine awwal qabilin shine farkon karbar tajalli zatul haqqi tajallin zatin Allah madaukin sarki zahzaha rafrafa ya nisantar da rafraf daga samun wannan matsayi shi ma yana baya gare shi daga samun wannan matsayi din wa awwalu mawjudin wa awwalu khadimin wa awwalu makhdumin wadi'a wa utihfa wa awwalu mawjudin manzo Allah sallama shine farkon abun samarwa ko shine farkon wanda Allah ya halitta wa awwalu khadimin kuma shine farkon mai hidima ga Allah subhanahu wataala wa awwalu makhdumin kuma shine farkon wanda aka ma hidima ko tun daga shi ubangiji madaukakin sarki ya ga ya mana yana mashi salati يا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كذا الله بفديه وشني فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة سماه وشوف كفعل كم أسان سد زعاري با كذا شيني وأول مخدوم فركن أبو مهلمة ودي أنب من زال سلمة وأطيح با أنس أربان ترد شيا معنا أنباش على بعمة كل من قصدي وأول مذكور وأول ذاكر وأوفى ناخرك أنصريا مشرفا وأول مذكور من زال شيني فركن أبو أنبتو وأول ذاكر كم شيني فركن بأنبتو الله saboda shi Allah ya fara ambata sannan kuma shine farkon wanda kike ai ambaci Allah subhanahu wataala wa aufa manzo sallama ya zo lana gare mu khirqan yana mai kyauta sariyan yana shugaba mai tsananin kyauta musharrafa kuma abin daukakawa wato abin daukaka daraja kenan shine khirqan wato mai kyauta sariyan kuma shugaba mai tsananin kyauta dai musharrafa abin daukakawa sallallahu alaihi wasallama فأعطى لكل الخلق كل فواضل وأعطى لهذا الفضل فضلا ونفنفا فأعطى له هكا سي يابا سي كتشي يابا يرد فواضل يابا يرد يابا يرد لكل الخلق دوكن حلتا يابا يرد كل فواضل دوكن فضل الله ثم انزال الله يابا يرد سو دوكن وتبعوا يابا يرد إتقى حلتا الله سنن وأعطى يابا يرد فضلا وتئرد فضلا لأحد الفضل كما أبوتا فضلا ونفنفا كم يكاك على مصر saboda haka ya ba mu abuta fadala kuma ya kakkara masa dai wanda ba adadi muna fatan Allah ya sa mu cikin fadalolin manzo sallama ya tabbata da mu a cikin su alfala manzo sallama bihi bana sirrul kainati fa adabun fanuhum fa ibrahim fa kullu athafa bihi da manzo Allah ne sallama bana sirrul kainati sirrin halitta gaba daya bayyana don haka fa adamun annabi adam fanuhun da annabi nuhu fa ibrahimu da annabi ibrahima fa kullu kowanne daga cikin su ata hafa ya tsarabantar da shiya saboda haka shi ma ya samu daga cikin shi annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa musa fa isa thumma hibbi muhammadun bihi utihfu hamlal amanati wal wafa fa musa annabi musa fa isa da annabi isa thumma hibbi muhammadun sannan masoyina annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to shi masoyina na annabi muhammadu bihi da shi ne utihfu an ka tsarabantar da dukkan sauran annabawan da aka ambata anka wato tsarabantar su da hamlal amanati iya daukar amana wal wafa da kuma cika ainihin wannan amana sun ka dauko din ko tun daga ta annabata da manzanci da aka aika su da shi da sauran dukkan amanoni baki daya to bihi da manzo Allah ne da albarkacin shi ne utihu anka tsarabantar da su hamlal amanati daukar wannan amana wal wafa da kuma cika ta wa ma li min khairil anami muhammadin siwa zillihi ma hi zilal musaqqifa wa ma li akai shewaci kai ba ga komi ba min khairil anami daga fiyayen ta da kai muhammadin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba aga komi daga gare shi ba ai siwa zillihi sai innuwa ta ce kai an ka gani wai ma'ana duk abin da kaji ana faɗi na manzo Allah da darajoji to ba komi ne an ka gani ba innuwa ce kai ai kaga uwaye sulkarani ku kaga ai haka ya ga masu sayyidina umaru radiyallahu anhu yace ai bu san komi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai innuwa ce kai ku yawa to shine wamari ba aga komi ba min khairil anami daga fiyayen ta da kai muhammadin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam siwa zillihi in ba innuwa ce ba ma hizzilali mai shafi innuri musaqifa ko mai miƙar da dukkan wanda yake karkatacce sallallahu alaihi wasallam bi ghari hira'in qara'atat hu risalatun min Allah ma ja'ahu mutaakkifa yace qad atat hu risalatun manzanci haƙiƙa yazo mashi min Allah daga Allah bi ghari hira'in yana kogon hira mahama ja'ahu lokacin da yazo mashi mutaakkifa yana mai ibada a cikin wannan kogon hira to a wannan lokacin ne aka saba kanda wahayi zuwa gare shi ko kamar yadda kowa ya sani a cikin sirra wannan kowa ya san haka faja'a nadhiran da'iyan wa mubashiran wa arshada man qarka na qablu ta'assafa faja'a nadhiran manzo Allah sallama yazo yana mai gargadi da'iyan yana mai kira zuwa ga Allah wa mubashiran kuma yana mai bushara ga aljanna da aljanna ga duk wanda ya aikin kware dan haka ce nadhirun wato shine mai gargadi ga wanda duk ya aikata mugun aiki ga azabar zamashi mubashiran kuma mai bushara shine watan mai fadin ga ni'imomin da Allah ya tanada ga wanda ya aikin kirki sannan wa arshada manzo Allah ya shiryar da man karkana wanda ya kasance ta'assafa ya baudi daga barin hanya qablu gabanin zuwan nashi din to duk wani wanda yake ba daidai ba ya baudi daga barin hanya shine ta'assafa din shine wa arshada ya shiryar da man karkana wanda ya kasance ta'assafa ya baudi ya karkace kenan daga barin daidai qablu gabani to manzo Allah ya dawo da shi bisa ga hanya sallallahu alaihi wasallam wa salla wa sama sayf wa hajja mujahidan wa zakka wa shadaddi na war kauna saqafa wa salla manzo sallama yayi salla da kai in kace ga kai wuce salla to manzo Allah ma da kanshi da yake kowa daraja to bai wuce salla ba shi sallallahu alaihi wasallama wa sama sayfa manzo Allah yayi azumin tsananin bazara sanda ake zafi to yayi azumi a lokacin hajja manzo sallama yayi aikin haji mujahidan manzo Allah sallama kuma yayi jihadi wa zakka manzo Allah sallama kuma yayi zakka wa shada dina manzo Allah ya daga addini ko shine ya daga daraja addini shine wa shada dina ya daga addini wal kauna thaqafa kuma wa thaqafa ya miƙar da al kauna halitta mana halitta ya miƙar da su sun zama bisa ga hanya mai kyau mai daidaita shine kaga ne ya zano mana wato dukkan waɗannan ibadun to kar ku wani ya ce ya kai ga wani muƙamin da shi ya wuce yanzu to manzo Allah ba da kanshi sallallahu alaihi wasallam gashi yana yi kai yanzu wannan dan hakika da zaka ce kai ka wuce sallah ka wuce azumi da sauransu abubuwa to gashi radiyallahu anhu da kai ne ma yana ambata manzo Allah da kanshi ma sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa to gashi shi ma yayi wa sallah yayi sallah wa sama safe safe yayi azumi a lokacin bazara hajja yayi aikin haji mujahidan kuma yayi wato yayi jihadi wa zakka yayi zakka wa shada dini ya wato daga addini wal kauna thaqafa kuma ya daidaitar da halitta ya Allah su ga hanya madaidaiciya wajahada fi ran inda badrin muhammadun wa jibril aw mikal fihi takashafa yace wajahada fi ran manzo Allah ya yaki wato quraishu kabila quraishawa shine fi ran wato shine wajahada fi ran ya wato yaki kabila quraishawa inda badrin a lokacin badr nan gun badr ma'ana yakin badr kenan ko shine sai ka ce muhammadun annabi muhammadu sallama wajahada fi ran ya yaki kabila quraishu inda badr anan gun badr an san wuri sunan wuri ne nan badr din ko inda aka wannan yaki din sannan wa jibrilu mala'ika jibrilu aw mikalu da mikailu takashafa sun bayyana fihi a cikin wannan yaki din an gansu ga fili karar sun bayyana sun zo su ma wurin wannan wurin duk da yake ba da sura sun ka zo irin ta mala'ika din ba don kaga ba duniya ba za ta dauke su ba ko ba za ta dauke su ba da haka da sura sun ka zo ta dan adam to shine wajibi da mala'ika jibilu aw mikalu da mikailu wannan ne da mikailu ba auta ko bace shine aw mikalu da mikailu takashafa sun bayyana fihi a cikin wannan yaki na badar din da aka zo kazalika asrafilun jaa mubariza kazalika azra'ilu lil harbi laffafa yace kazalika haka na asrafilun malaika asrafilu shima jaa yazo mubariza yana mai fito na fito da kafirai ko kazalika haka nan azra'ilu shima laffafa watan yayo damara lil harbi dan yin wannan yaki ko kace laffafa ya taro lil harbi dan yaki ko kace yayi damara lil harbi dan yaki amma ha akula duk da yake zai ga mana hikimar shin zuwa sun kai halakar da kafirin duk gaba dai balle to zai ga mana amma inda halaka wani an ka zo ya kaga da ai malaika guda isa ko tunda malaika guda an ka sanya shi sai halakar da duniya gaba dai a huta shikenan yawa to amma dai wannan ne zai fada mana to wace hikima ce ta sa su goma dan malaikun zuwa tunda inda hakin ne sun ka zo da duk ko kafiri guda bai koma ko amma kaga sai dai aka kashe kafiri 70 cikin su an ga kame 70 ya kada su ma kan su sabai sun san ba su ne yakin ba tunda su 313 ne kafiran su kuma lokacin sun kai su 1000 amma kuma sai gashi suka samu nasara akan su shi yasa su musulmi sai mutu ya tai sare kan kafiri sai dukun ya ga kan kafirin kurun ya kace ya fadi yawa to shikenan to wannan saboda mala'iku sun tama su amma dai ba ainihin sun zo ne dan wannan haƙiƙanin azu halakar da kafiran gaba dai ba a'a inda haka ne mala'ika guda ta ishe su ai to shi ne zai amma shi ba zai fada mana hikimar da ta sa mala'ikan suka zo ba da ba kuja amma ba haka ba kadima ga haddasu azrailu ba ciki ko ko masu ansarar ya taho shi mai ansarar kuma yaki ya taho subhanallah ai kaga abu ya girma to saboda haka ba irin wancan yaki ne na a halaka su gaba ɗaya ba a an zo ne dai domin bushara kamar yadda zamu ji yanzu bi khamsati alafin atawhu busharatan wa nasiruhu maula albaraya wa qarkafa yace bi khamsati atawhu waɗannan mala'ikun sun zo manzo sallama bi khamsati alafin da mala'iku 5000 amma hu busharatan saboda matsayin bushara ne ga manzo sallama su san su ne abisa daidai kuma Allah madauke suke yana tare da su don bushara su yi murna su yi farin ciki kuma su ji ga suna tare da mala'ikun Allah a gure amma in ba da haka nan mala'ika 5000 ga mutane mutum 1000 kaga ko loma guda ba su san ko yawa amma don bushara ne ba wai ainihin don halakar da su ne mala'ika guda ne sai halaka su to shine bi 5000 a tawo sun zo mashi da mala'iku 5000 busharatan don bushara amma ai ku sani ga hakika wa nasiruhu mai taimakon manzo Allah sallama maulal baraya ubangijin talikai baki daya wa karkafa kuma hakika ya ishe shi saboda haka taimakon ubangiji da shi kada ya isa amma wannan dan dai bushara ne Allah madaukin zaki turusu wadannan mala'ikun suka zo Abu Bakar al-Ali imam wa sayyidi Abu Hafs al-Faruq habbi mansafa to kuma yanzu shawar Allah wanda zai zahara mu daga cikin sahabban manzo Allah sallama waɗanda suke su ma suna daga cikin mataimaka ga manzo sallama waɗanda sun yi jihadi sun yi duk bada kokarin su akan sha'anin manzo sallama to sai ya fara mun da na farko sayyidina Abu Bakar Siddiq
kaga nan duk wanda zai zage sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman da sayyidina Ali da sauran sahabbai duka za mu ji yanzu to duk wanda zai zage su ya sani ba ta da Shehu Ibrahim radiyallahu anhu kwata kwata ba su tare Shehu yabon su yake jinjina yake masu da yabon su saboda me saboda sun zama sun yi taimako ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutun yana wannan yana jingina kai daga Shehu Ibrahim to Shehu radiyallahu anhu ba ya tare da shi to sai ce Abubakar al-Ali na farko Abubakar din nan madaukaki al-imam shugaba sannan sai ya ce wa sayyidi da kuma shugabana wane ne sai ya ce Abu Hafs shine Abu Hafs baban watan jarunta din nan ma'abucin jarunta ma'ana ko Hafs din mun faɗa kalmar Hafs zaki take nufi to ma'ana mai jarunta ba ana nufin baban Hafsatu ake nufi ita ayin Hafsatu ake so a san ya sai an sa wannan tawun Hafsatu shi kuma na Hafsin yake yau Abu Hafs watan ma'abucin jarunta al-Faruq mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya hibbiya masoyina mansafa wanda ya tsarkaka din nan shine sayyidina Umar radiyallahu anhu wa Uthman zunnurayn wa sin wa qara'ata aliyun abu sibdayn kallaysa mushrifa yace wa Uthman sanan da sayyidina Uthman zunnurayn ma abuci haske guda biyu din nan shine Uthman ibn Affan wanda ya aure ayyan manzo sallallahu alaihi wasallam ha guda biyu din nan sai da Ruqayyah da sayyida Umm Kulsum wanda aka ba shi da Ruqayyah bayan ta rasu kuma manzo Allah ya ba shi sayyida Umm Kulsum bayan ta rasu ita ma radiyallahu anhu ma to kuma sai manzo Allah yake cewa inda sunan da wata yadda sun kara kara mashi sannan ce wasinu da kuma dan uwan manzo Allah sai ka ce tagon manzo Allah shine dan uwan shi kada ata hakika yazo wane ne shine aliyun sayyidina ali ko ka san tun da shi aliyun nabi talibin ne ko kaga matsayin dan uwa yake kamar kane yake ga manzo Allah to shi yasa ce mashi wasinu da dan uwan nan manzo Allah kada ata hakika yazo wane ne sai ce aliyun sayyidina ali abu sibdani baban hasan da husain nan jikoki nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo shi ma mushrifan yana mai hudowa kallafi kamar zaki haka ya hudo a cikin wannan yaki wadal hatun sa'adun wa zubair sa'iduhum wa najlul li'awfin thumma amiru man wafa wadal hatun sannan yace akwai to nan kaga zan nuna kanga sabar su hudu to yanzu kuma zai kara man da wasu sai yace wadal hatun da kuma dal hatun ubaydillah dal hatun ubaydillah da shi ciki shine wadal hatun da dal hatu sannan sa'adun da sa'adun nabi wa qasin sannan wazubair da zubair ibn al-awwam sa'iduhum sannan da kuma sa'id ibn zaid shine sa'iduhum wa najlul li'awf da kuma abdurrahman ibn awf shine najlul li'awf shine abdurrahman ibn awf thumma amirun sannan amir wato shine abu ubayr ibn al-jarrah kenan shine amir ko amir kenan to shine ma'anar amir wanda to shine kan nufin amir manwafa wanda ya cika watan amana da alƙawari ko ka san manzo sallallahu alaihi wasallam yana ce mashi aminu hadhihi al-umma shi abu ubayr ibn al-jarrah din to shine thumma amir sannan amir manwafa wanda ya cika din nan da alƙawari to mannan kaga yana zanin sahabbai ne masu girma da daraja fa ya qabr jami'il kafirin jami'ihim qadar zaitumul maula bi nasrati mustafa yace fa ya qabr jami'il kafirin ya ku kaburburan dukkan kafirai jami'ihim baki dayan su wato yana nufin waɗannan ne sahabbai ne masu girma masu daraja kuma matsayin kaburburan suke ga kafirai don haka suna halakar da kafirai makiya Allah makiya manzo Allah sallama masu makirci ga musulunci da musulmai to shine karin fa ya kabura jami'il kafirina ya jami'in ya kaburburan jami'in watan dukkan kafirai jami'ihim baki dayan su qadar zaitumul maula haqiqa kun yarda da Allah madaukakin sarki bi nasratu mustafa da sayyidina manzo Allah sallama da kun kai to Allah ya yarda da ku kuma ku yarda da Allah bi kasidukum la asna majbaru qulubina wa shittum manara alhaqi ala wa ashrafa yace jabru qulubina ko watan dora zukatan mu bi kasidukum la asnama da karyawa ku ne ga gumaka da kun kai to shine dora zukatan mu da ba ku karye waɗannan gumaka kun ka halaka su an ka zo an kai musulunci ba mu ware mun ka biyo da ai da mu sani balle ma mu bi musulunci ko to kaga jabru qulubina dora zukatan mu bi kasidukum la asnama da karyawa ku ne ga gumaka da kun kai washittum kun karfafi ko ka ce kun daga manaral haqi hasumiyar nan ta gaskiya a ala mafi daukaka wa ashrafa mafi watan daukaka dai saboda kun kar daukaka ta addinin musulunci kenan ayallahu ya rahmanu ya hayyu wahibi aqim bi arkanal dinika zaqtifa ayallahu ya allah ya rahmanu ya mai rahama ya hayyu ya rayi na har abada wahibi ya mai baiwa gare ni aqim ka tsayar da arkanal dininka rukunai na addininka biya daniya wai ma'ana ya ubangiji ka bani iko da dama ni ma in yi wata hidima cikin addini wanda zan tsayar da addini ciki shine aqim ka tsayar da arkanan rukunai dininka ga addininka biya daniya zaktifa ina ma abuci biya ya manzo Allah sallama ya ubangiji madaukin sarki in zama abun biya ina shirye da mutane zuwa ga addini kenan wada jiwa rabbil bayt minka tadarukan liqarni wa arjudda hada minka ta adufa don haka warabbil bayti na rantsi da ubangijin wata na rantsi da ubangijin ka'aba shine rabbil bayti din fali abdu rabb hadal bayti ko to warabbil bayti na rantsi da ubangijin ka'aba waraji ina kaunar tazarukan samun riska minka daga gare ka liƙarni ga zamani na in samu riska mu samu daraja mu ma wa'arju dahara ina fatan kuma watan wa'arju minka ta'addufan ina neman watan ta'addufan tausasawa minka da gari ka dahara tsawon zamani in samu tausasawa cikin nufi a cikin duka al'amura baki daya raja'i kabirun wasi'un duna fadlihi ayya rabbi fadlan minka ludufan taladufa raja'i abun fata na abun da nake kauna kabirun to mai girma ne fa wasi'un mai fadi ne mai yarwa ne fa amma kuma sai dai duna fadlihi bai kai fadlan Allah ba saboda haka ni abun da nake fata da kauna wanda nake nema wajen Allah to yana da girma amma kuma bai kai girman fadlan Allah ba kaga tunda bai kai girman fadlan ta Allah ba to ai kaga kenan ba komai ne ba ko biyan wannan bukata wajen Allah ba wani abu ne ba Allah fa shi yake nan radiyallahu anhu saka raja'i abun kaunata kabirun babba ne wasi'un mai yalwa amma duna fadlan bai kai fadlan Allah ba girma ne ba yawwa fadlan Allah tahi fadlan Allah tahi abin da nake nema girma din Allahu akbar ayya rabbi ya ubangiji fadlan minka ina neman fadala daga gare ka ludufan da tausasawa taladufan da tausasawa da ya ubangiji ina neman daga gare ka Allah ka tausa mana ka gama na ludufi alfaran manzo Allah sallama fala rahatun lil abd fi gari nailihi matalib wa fad bahar judin munayifa yace a ya rabbi ya ubangiji a yace fala rahatun ku babu wani hutu lil abd gabawa fi gairi nailihi ba a cikin samun abin da madaliba abin da yake nema ba saboda haka ai bawa ai bai samun abin da yake so matukar bai kai ga abin nema ba ya ubangiji saboda haka wai yana rufin nan shi yanzu ba ya da wani hutu matukar dai ba ya samu ya kai ga abin da yake nema shine ma'anar fala rahatun ba hutu lil abdi ga wannan bawa ma'ana kai ne yake nufi shi radiyallahu anhu ba hutu ga wannan bawa fi gairi nailihi a cikin rashin samun madaliba abin da yake nema ba in ba ya samu hutu ba ya da hutu ya ubangiji sannan sai shi ya ce kuma su wannan matsaliba din na abu ne mai nashi wa fad wanda ya ga wanda suke ga sun zo bahar judin ga kogin baiwa munayifa abun nunnuka wanda shi ga wannan ainihin kogi na baiwa to wannan bawa fa ya ubangiji baya da wani hutu in ba ya ga wanga abin da yake nema daga kuma su abun nan sun zo ga kogin baiwa wanda yake abun nunnuka nan ba to in dai bai ga ya sami abun ne mana nashi ba to baya da hutu Allahu akbar shine wafat abun ne mana wanda yake tare ga tazo bahar judin ga kogi na baiwa munayifa abun nunnuka din nan yace bi jahi rasulillahi haqiq raja'ana fa naqafu lahum athar sirqin wa nuqtafa yace bi jahi rasulillahi ya ubangiji ai muna saboda alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haqiq ka tabbatar da raja'ana wannan abun da muke fata din ya ubangiji fa naqafu sai mu bi athar sirqin watan gurabu na gaskiya lahum nasu wadannan sahabbai da mun ka ambata wani kutafa mu ma a biyo mu wai ma'ana shine Allah dan alfarman manzo sallama to ka sa mu ma mu bi wadanga sahabban da mun ka ambata mu zama su bin sawun su sannan wadanda za su biyo bayan mu ma su bi mu shine fa naqafu sai mu bi athar sirqin watan gurabun gaskiya lahum gare su wadannan shugabanni sahabbai wani kutafa mu ma a biyo mu wajahihim inda ilahi wajahiman ataba adahum fi qafi athar muqtafa yace wajahihim inda ilahi sannan shehu radiyallahu anhu yace wajahihim kuma ya ubangiji Allah kai mana wannan ne tunda ya faɗa bi jahi rasulillahi ko sai yace wajahihim da kuma don alfarmar su wadannan sahabbai din inda ilahi wajen Allah wajahi da kuma alfarmar man ata duk wanda yazo ba'dahum bayan su fi qafi a cikin bin a tare gurabun nan na mukutafan abun biya din nan saboda haka dole sun ka biyo su ma baya kenan mutanen kiki masu kyautata tawa to da alfarmar su to Allah kai mana wannan niyya alayhi salatu rabbihi haqqa qadrihi wa alin wa ashabin wa man qarta hannafa yace alayhi salatu rabbihi salatun ubangiji ne tabbata gare shi haqqa qadrihi gurgurun daraja ta sallama wa alin da iyalai wa ashabin da sahabbai wa man qarta hannafa da duk wanda sun ka biyo a ta addini na majidaci ko addini hanifi
hanifan ko addini wanda yake hanifi addini madadaci wanda yake bisa ga daidai shine addinin musulunci to duk wadanda watan wa man katta hannafa da duk wanda wato yabi addinin na madadaci to duka Allah ka yi tsira gare mu baki daya to muna fatan Allah ya mana jagora karatun mun tahe da shi da guru saboda tsawon wannan harafin kuma in muka ta tsaya da dogon bayani za a ji lokaci da yawa muna fatan Allah ya kara mana soyayyar manzo sallama muna fatan Allah ya tabbata da mu a cikin haka Allah ya rike mana dukkan inda muka yi kurakure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuma Allah ya albarkatar da mu da dukkan abin da muke karantawa don alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.